أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بينها كائن وما صارم ونكسد النساء إنا مكسلما إن تأدين مسلم شيرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin Al-Faydul Ahmadi fil Mawlid Al-Muhammadi na Maulana Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, wanda a yau shine harkar mu ta hudu, kuma insha Allah za mu kammala littafin ne, wanda kamar yadda ni faɗa da ma tun farkon shimfiɗa na fara wannan karatu cewa ba karatu ne wanda za mu ja shi da sau kware ba, ma'ana shi ne a ta yin sharhi da yawa sosai ga abin da aka yi ba. Muna karantawa ne dai ainihi a dunkule, ba tare da wani dogon sharhi sosai ba, tare da fatan Allah ya albarkace mu da dukkan abin da muka ji a cikin wannan littafi alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wanda yan ba manci ba, halkan wadda ta gabata mun tsaya ne inda muka yi bayani dangane da abin da inda Shehu radiyallahu anhu ya kawo mana bayanai dangane da abin da ya shafi haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato tun daga samun cikinsa zuwa haihuwarsa, wanda a yau kuma za mu tashi ne inda zai mana bayani dangane da abin da ya shafi irin abubuwa na ban mamaki waɗanda suka bayyana a lokacin haihuwar manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wato shi ne bayan an haife shi kenan. Wanda yake cewa qalat aminatu, sai da Amina ta faɗa, wato shine mahaifiyar manzon Allah kenan radiyallahu anha, shine qalat aminatu, sai da Amina ta faɗa, tace lamma wada'tuhu sallallahu alaihi wa sallama, lokacin da na haife shi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, ra'aituhu sajidan, na gane shi yana mai yin sujada, lillahi ta'ala, ga Allah madaukakin sarki. Wanda kaga a haifi yanzu za a ce a haifi, an haifi da kuma a wannan lokacin a ganshi yayi sujada, kaga shi ma ai wannan wani abu lambari ne babba ba karami ba. Wanda yaro za ka gani ana daga da shi shekara 7 sallama ya ki, ko a ta fama da shi har shekara 10, har wani ma inda ma ba wurin addinin ya tashi sosai ba, sai ka isku yaro shekara 10 sha wani abu kusan 20 amma bai damu da sallah ba, wallahi azu billahi. Saboda haka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato shi duka al'amura ne baki ɗaya na daban ne duk, saboda haka tun daga asalin farkon halitta ta yana haske har zuwa samuwar cikinsa zuwa haihuwar tashi gaba ɗaya, ai mun ji al'amura dai kala kala, ko waɗanda ba a taɓa jin su ga wani ɗa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kaga kenan shi manzon Allah sallama komai nashi na daban ne, sannan kuma shi komai nashi ba irin na kowa bane, shi yasa kaga balle ku kenan shi a cewa ya zama kamar kowa, wallahi azu billahi. Saboda haka shi komai nashi ma ba irin na kowa bane, balle shi ya zama kamar kowa din, ba kamar ji samun ciki na idan aka yi nashi ba irin na kowa aka yi ba, mun ji watan dauka cikin da aka yi tun daga farkon shi har zuwa wata tara na haihuwar shi duka ba irin na kowa aka yi ba, haihuwar shi ma ba irin na kowa aka yi ba, sannan kuma irin abubuwan da aka gani lokacin haihuwa ta shi ma ba a gansu ga kowa ba sai gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To shi ne take cewa ra'aituhu sajidan, na ganshi yana mai sujada, lillahi ta'ala, ga Allah madaukakin sarki, wa huwa, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin mithlur rajulil kabir, kamar yanda ka san babban mutum, al'arifu bi rabbihi, wanda yake masani da ubangiji ne, to haka yayi wurin sujada, wai ma'ana tana sifanta yanayin sujada ta shi, kar ka dauka kamar irin wani abu ne wanda misali yaro za a yi, ko kuma wani wanda bai san abin da yake ba, a'a yanda ka san babban mutum wanda ya san Allah zai dukawa ya yi sujada, haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana wannan sujada lokacin da aka haife shi sallallahu alaihi wasallama. sannan kuma wa basa daye da hu sai shimfida hannun shi bid du'a ila rabbihi yana yin roko zuwa ga ubangiji ne ma'ana sai yana addu'a zuwa ga Allah madaukakin kamar yanda ka san dai babban mutum sallallahu alaihi wasallam wanda shine shugaban manya aiko yawa nan misali ne take bayarwa ba wai tana nuna cewa wani babban mutum ko wani abu ko akwai wani babba kamata ba ma'ana tana ba da misali ne sifa ce take fadi ta sujada din da kuma sifa ta addu'a da yayi din don a gane ta shine take ba da misali din cewa kamar babban mutum din an fahimta sannan wa fi riwayatin an cikin wata riwaya an Amina radiyallahu anha da aka samu daga sayyida Amina yadda Allah ya tabbata gare ta tace fa nazartu ilayhi sallallahu alaihi wasallama sai ne dubi zuwa gare shi tsira da mincin Allah su tabbata gare shi fa idha huwa sajidun sai gashi ni ganshi yana mai sujada qadra fa asbu'aihi haqiqa ya daga yatsun shi ila sama'i zuwa sama ma'ana yana addu'a kenan sannan har yanzu sai da abin ra'at sahabatan ta ga wata irin girgiji ja'at tazo ma'ana lokacin ta fi manzo Allah kenan ta ga wani girgiji wanda wannan girgijin tazo hatta ghashiyatu hatta lulludi manzo Allah gaba daya ghayyabatu tafakkar da shi ya ma'ana ya zama gaba daya ba a gani ne kwata kwata yana cikin wannan girgiji din thumma sami'tu munadiyan tace sannan sai ni ji wani mai kira yunadi yana kira yana cewa dufu bihi ku zagaya da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mashariqal ardi watan mahudar rana wa magharibaha da mafadarta ma'ana a ce da shi gabas da yamma wato yammacin duniya da gabacin duniya kenan duka aje da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya fice shi din fa taje ana fadin haka din sannan ana cewa kuma wa adkhiluhu albihara ku shigar da shi a cikin dukkan koguna wato ruwa cikin ruwa kenan aje har cikin ruwa duka aje da shi ya li'arifuhu domin su san shi wato su mutanen cikin ruwa din wa halittar da cikin ruwa din da halittar da gabas da yamma din ma'ana yammacin duniya da gabacin duniya don dai su san shi ne li'arifuhu don su san shi bi ismihi da sunan shi wa na'atihi da sifar shi wa suratihi da surarsa don su san shi sani mai kyau sannan wa ya'lamuna domin su san cewa annahu summiya shine wanda anka ambata fiha a cikin ita wadannan ruwa din al-mahi wanda ake ce mashi Muhammadul Mahi wato shine mai shahi kafirci kenan wanda Allah yake shafi kafirci da shi ya sannan sai tace summan jalat anhu sannan sai wannan girgijin ta yayi daga manzo Allah sallama wannan girgijin sai yayi fi asra'i waqatin a cikin mafi gaggawan lokaci ma'ana nan take sai kuma yayi shi kenan warawan al-khatib al-baghdadi al-imam al-khatib al-baghdadi ya ruwaito anna amina radiyallahu anha cewa sai da amina yadda Allah ya tabbata gare ta qalat tace lamma wada'atuhu sallallahu alaihi wasallama lokacin da na haife shi tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi ra'aytu sahabatan naga wata girgiji azimatan mai girma wadda ita wannan girgije laha nurun tana da wani irin haske kuma asma'u fiha ina ji a cikin wannan girgije din sahila laqaidi sahila al-haili watan haniniyar dawaki irin kukan nan na dawaki shine haniniyar dawaki sannan wahfaqan al-ajnihati da kuma watan fiffikawar fukafuki ma'ana shine tana jin kamar hihiki hakan ga fukafuki na tsuntsaye kamar suna fiffikawa haka shine wahfaqan al-ajnihati da fiffikawar fukafuki wa kalamar rijali da kuma zancin mazaje shine ai al-mala'ikatu shine ma'ana mala'iku tana jin maganar mala'iku su mala'ikun nan wanda suke al-mutashakkili na masu yin kama bi shakalihim da kamar su mutane din ma'ana masu yin kama da kama da su mazaje din shine su mutane din hatto ira ta jin haka nan hatta gashiyatu har wannan watan girgiji ta lullube shi wa sami'tu munadiyan kuma sai naji wani mai kira yunadi yana kira yana cewa dufu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ku zagaya da manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi mashariqal ardi mahudar rana wa magharibaha da mafadarta li'arifuhu domin su san shi sannan wa adkhiluhu albihara ku shigar da shi a cikin watan ruwa shine tekuna li'arifuhu domin su san shi bi ismihi da sunan shi wa na'atihi da sifar shi wa suratihi da surar shi fi jami'il ardi a cikin dukkan ƙasa baki daya sannan wa araduhu ku bijiro da shi ya ala kulli ruhaniyin bisa ga dukkan wani ruhani min aljinni da daga aljanu sannan wal insi da kuma mutane, wal mala'ikati da mala'iku, wal duyuri da tsuntsaye, wal wahshi da dabbobi. Don haka duka a zo da shi ya gare su don su masu san shi din. Sannan bayan haka wa a'duhu khalqa adama, ku ba shi irin sifar halitta ta annabi Adam, wa ma'rifata shithin da irin sanin Allah na annabi shisu, wa shaja'ata nuhin da kuma irin watan abun nan jarunta ta annabi Nuhu, wa khullata Ibrahima da baradayantaka ta annabi Ibrahima, wa lisana Isma'ila da irin halishin annabi Isma'il, wa rida Ishaqa da yadda Allah irin ta yadda da Allah irin ta annabi Ishaqa, wa fasahata Salihin da irin fasahar annabi Salih, wa hikimata Lutin da kuma hikimata annabi Lutu, wa bushra Yaquba da busharan nan ta annabi Yaquba, wa shiddata Musa da tsananin karfi na annabi Musa, wa sabra Ayyuba da irin hakuri na annabi Ayyuba, wa da'ata Yunusa da biyayya irin ta biyayya ga Allah ta annabi Yunusa, wa jihada Yusha'a da jihadi na annabi Yusha'u wa sauta Dawuda da sauti na annabi Dawuda, wa hubba Daniyala da son Allah irin na Daniyal, wa waqara Ilyasa da natsuwa irin ta annabi Ilyasu, wa ismata Yahya da tsari irin na annabi Yahya da Allah tsare shi, wa zuhuda Isa da gudun duniya na annabi Isa. Duka waɗannan abubuwan gaba ɗaya an ka zana shi duk asasu a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa kaga wangiji mu dauke sarki ke zanu halaye da dabi'u na annabawa kusan 10 wani abu. Sai Allah mu dauke sarki ke cewa ulaikal ladina hadallahu fabi hudahu muqtadi, waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar. Saboda haka kai koyi da shirye su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka ya tattar duk wani al'amari wasu abubuwa da a cikin annabawa ki daya duk suna cikin shi. Duk wata dabi'a da wani annabi ya fimfice da ita, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da ita sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan sai Allah madaukin sarki har yanzu ya ba su umarni cewa agmisu, ku nutsar da shi ya fi akhlaqin nabiyina, a cikin dukkan dabi'un annabawa baki daya ya zama duk ya tattar dabi'un annabawa baki daya. Shi yasa kaji Allah ya yabe shi, wa innaka la ala khuluqin azim, saboda duk ya taru duk wata dabi'a da ake so ta madalla wanda za a yi murna da farin ciki da yabo manzo Allah ya tara ta ba wanda ba ita sallallahu alaihi wasallam. Shine wa agamisuhu, ku nutsar da shi fi khalaqin nabiyina, cikin dabi'un annabawa baki daya sallallahu alaihi mu Allah ya salati gare su ajma'ina baki daya. Sannan sun manjala anhu, sannan sai wannan abun yayyaye da gare shi, wato shine cewa watan waɗannan ne duk abubuwan da an ka zano din, to shikenan sai kuma yayi da gare shi tunda ya faɗa da mak cewa watan wani girgije ko wata girgije ce ita sai da Aminu ta gani sanu lubishin, to shine sun manjalat anhu. Sannan sai wannan watan girgije to waɗannan abubuwan da an ka zana sai sun ka yayi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shine sun manjala anhu. Sannan sai abun yayi da gare shi, shine sun manjala anhu ma zikira duk abun da an ka ambata sai yayi da gare shi. Fa idza bihi, sai gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qabada ala hariratin, yayi damqa bisa ga wani kyalle na alhariri, khadraa kuma wannan watan kyalle na alhariri kore ne, shi ma'ana tsanwa, madawiyatin daqiyan shadidan, madawiyatin kuma an nade wannan alhariri daqiyan shadidan, nadi mai tsanani, ma'ana an daure shi tam. Sannan yambu'u min tilkal hariratin ma'un, ruwa suna bubbugowa daga cikin wannan kyalle din na alhariri din. Wa idza biqa'ilin, sai ga wani mai fada yana cewa, ya kulo yana cewa, bakhin bakhin madalla madalla abada muhammadun sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah tsira da minci Allah su tabbata gare shi yayi damqa ala dunya kulliha, bisa ga duniya baki dayanta, ma'ana duk duniya ce baki daya damki ga hannu ne. Saboda haka lam yabqa khalqun, babu wata halitta da ta yi saura, min ahliha daga ma'abutan isa duniya din nan, illa dakhala fi qabdatihi, face ta shiga a cikin wannan damkar ta shiga. Saboda haka babu wata halitta daga cikin halittar duniya face tana nan cikin wannan damkar da manzo Allah sallama yayi ga hannun shi a wannan lokaci sallallahu alaihi wasallama. Sannan thumma nazara, sannan sai da Aminu sai ta duba ilaihi, zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallama, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Fa idza huwa, sai gashi ta ganshi, kal qamari, fi da hasken wata, lailatul badri, a daren 15 ga wata ko 14 ga wata, fere haka nan wajen haske sannan rihu kamshi ne kal miskil azfari kamar al miski turara al miski din al azfar wanda yake na tsantsa ma'ana wanda ba cuɗan ya shida komai ba shine tsurashi shine kal miskil azfari fida turara al miski wanda yake tsantsa shi wato wanda ba cuɗa shi da komai ba wa idza bi thalathati nafarin sai ga waɗansu mutane guda uku su kuma jama'a guda uku wanda fi yadi ahadihim a cikin hannun ɗayan su ibriqun yana da yana rike da wani shantali min fiddatin na azurfa shi wannan shantali din wa fi yadi al-akhari a cikin hannun wani ɗaya shi kuma lastun yana rike da wata tasa min zumarrudin wadda an kaita da zumarrudi shi kuma aqdara kuma kore shi ita wannan tasa din tsanwa wa fi yadi thalithi a cikin hannun mutumin na uku shi kuma hariratun baydau yana rike da wani kyalle na al-hariri wanda yake fari don haka da yazo da wannan kyalle na al-hariri fa nasharaha sai ya bude wannan kyallin fa akharaja minha khatiman sai ya fito da wani stamp daga cikin wannan kyalle din wanda ya harun naziruna dunahu masu dubi suna dimo cewa a koma bayan shi ma'ana ba za su iya gane kyawun ainihin kyan wannan stamp din ba yana fikar da wannan stamp fa gasalahu sai ya wanke shi sab'a marratin hashudi bakwai ya wanke wannan stamp ثم ختم سننس يستم بين كتفيه تسكانن كفدن شي صلى الله عليه وسلم ما تيلا ان شاء الله ستبتا غشي دوكا انن سي بغو ونن ستم في دين ثم احتمله سننس يدوكي منزل الله صلى الله عليه وسلم فادخله يشغد دشي تحت اجنحته اكركشين ففكي ني ده يشغد دشي يسا عتن ده وني دان لوكاتي هكا سننس مرده اليا سننس يداو دشي غري ني سي را امينا رضي الله عنها شيني سمرده اليا وفي حديث صحيح اتقي يزو اتقي وانا حديثي انغاتتشي انها تشي واي سيدة امينة رضي الله عنها لما ولدته صلى الله عليه وسلم لوكاتين دا تهايفي شي تيرا دا منشن الله ستفتا غريشي رات نورا تاغا وانا ايرن حسكي وان دا اضاء له قصور الشامي يا حسكك دكا بنا شام دا وانا حسكي دا وذكر اسحاق ابن عبد الله اسحاق ابن عبد الله يا انبتاتشي و annaha qalat cewa sai da Aminu ta fada lamma walattuhu tace lokacin da na haife shi sallallahu alaihi wasallam sai da insha Allah subhanahu gare shi kharaja min farji nurun wani haske ya fito daga gabana wanda wannan haske din adaat lahu qusura shami wato ya haskaka benayen kasar sham da wannan haske din wannan hasken duk ya haske kasar sham din baki daya fa walattuhu tace kuma na haife shi nazifan yana tsaftatacce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma bihi qadarun ba wani datti ko wata kazanta da gare shi sallallahu alaihi wasallam idan yanda aka san haifi jariri za a ganshi ya da jini da sauran abubuwa na kazanta sai an mashi wanka to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake haifuwa ce wanda ba irin ta kowa ba to shi ba a haife shi da komai na wani kazanta ba wa an safiyata bint abdul muttalib an ruwaito daga safiyata wa yar abdul muttalib qalat tace lamma walidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haife manzon Allah tsira da insha Allah su tabbata gare shi ra'aytu fihi sita alamatin naga wadansu alamomi guda shida a cikin shi al'ula ta farko saqada sajidan ya fado yana mai sujuda ga Allah madaukin sarki athaniyatu nabiyyu kuma lamma rafa'a ra'sahu lokacin da ya daga kai ne ya dago kai ne shine lamma rafa'a ra'sahu lokacin da ya dago kai ne min as-sujudi daga sujuda qala la ilaha illallah sai ya ce la ilaha illallah babu ambata da cancanta da gaskiya sai Allah wa inni rasulullahi kuma lalle ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama haka manzon Allah ya fada alama ta biyu kenan athalisatu alama ta uku ra'aytul baita sai ni ga daki ma'ana wato shine daki da suke ciki mustadi'an yana mai haske min nurihi saboda hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga dakin biya haskake baki daya wanda qad galaba dawuhu daw'a siraji qad galaba dawuhu haqiqa hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rinjayi daw'a siraji hasken fitila a cikin dakin gaba da sai ya zama kuma ba fitila kwata kwata hasken manzo Allah ne kawai a ciki sallallahu alaihi wasallam ar-rabi'atu alama ta hudu aratu an aghsilahu na ya nufi in ji in mashi wanka shine in wanke shi kawai fa hatafa bi hatifun sai wani mai murya ya murya gare ni yace mani ya safiyatu ya ki safiya la tut'abi nafsaki karki wahal da kanki fa inna kad akhrajnahu haqiqa mun fitar da shi ya maghsulan yana wankake dahiran mai tsarki dan giban mai kamshi saboda haka ba ya da wata kazanta kake mai wanka sallallahu alaihi wasallama sannan al-khamisatu alama ta biyar aratu an a'rifahu naje in san shi cewa shin azakarun namiji ne aka haifa am unza ko mace tace tana dubawa fa wajadtuhu sai ni same shi mahtunan amma shi kaciya wato mahtunan sai ni same shi wato in te in gani shi mahtunan sai ni same shi amma shi kaciya masaruran kuma yana mai yankakkar cibi wato shine an yanke mashi cibin sa shine ai maqdu'us surrati yana mai yankakkar cibiya wanda ba sai an mashi yankan cibi ba sallallahu alaihi wasallam haka yazo da kanshi kawai haka as-sadisatu alama ta shidda aratu an alifahu naji in lullube shi mana in nade shi fi lifafatihi a cikin zanin shi wato shine tawul ko wanda ake yan haifi yaro ko kaga sai a bayan an mashi wanka kaga za a dauko shi a sanya shi a cikin tawul ko kuma a cikin wani zani haka to shine tace na ta in alifahu in nade shi fi lifafatihi a cikin wannan tawul din nashi ko kuma a cikin zanin shi fa wajadtu ala zahrihi khatiman nubuwati fa wajadtu sai dai ni samu khatiman nubuwati wato sitam na annabta bayyana katafai a tsakanin kafadun shi ala zahrihi saman bayan shi sallallahu alaihi wasallama an fatimata binti abdullahi saqafiyya an samu daga sayyida fatimatu binti abdullahi saqafiyya qalat tace innaha shahidat wuladat rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ita ta halarci haihuwar manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi laylan daddarini qalat sai tace fa ma shay'un anzu ilaihi ba wani abu wanda nake dubi zuwa gare shi illa nurun face sai naga abun haske ne duk abin da zan kalla sai naga haske saboda hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa inni anzuru ila an-nujumi tace ni ina kasance ina kallo zuwa ga tauraru wanda su wannan tauraru din tadanu suna kusantowa ma'ana suna tayowa kasa-kasa kenan shine tadanu suna ta kusantowa hatta inni la aqulu tace har ni kasance dai kai ni ina cewa kamar ya qa'ana alayhi zasu fado gare ni kamar zasu afko su fado zuwa gare ni اللهم يا الله صل على سيدنا محمد كي صلاتي بيسا شوغبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح wanda yake mabudi lima ugulaka ga dukkan alakaran da suke kulli da aka kulli kenan shine al-fatih mabudi lima ugulaka ga dukkan abin da aka kulli na alkhairai wal khatim lima sabaka wanda yake cika maki ga abin da ya rage na abin da ya gabata na manzanni nasirul haqqi wanda yake mai taimakon gaskiya bil haqqi da gaskiya wala hadiya Allah an mazalla din nan mai shirirwa ila siratikal mustaqim zuwa ga hanyar nan ta kamar daidaiciya wa ala alihi da bisa iyalansa haqqa qadrihi duka Allah kai salati gurgurdan darajar shi wa miqdarihi alazimi gurgurdan darajar nan tashi mai girma sallallahu alaihi wasallam wannan wuriya Allah ka haskaka qulubana zukatanmu wa ajsadana da jikunkunanmu binuri sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda albarka hasken manzo Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi wana wurbi hi kuburana ka haska ka kaburburan mu saboda shi wana wurlana bi wana wurlana bi hidrika ka haska ka hanya ta madaidaiciya gare mu ala sirad mu zama bisa ga hanya madaidaiciya saboda shi ya sami addu'a ya mai jin addu'a warwa an ruwa hadithun adidatun an ruwaitu hadisi masu yawa fi akhbari ma waka a cikin labaran abin da ya afku inda wiladatihi nan gun haihuwar shi sallallahu alaihi wasallama min al-khawarij na abba masu keta al'ada ma'ana abinda ba ta saba gani ba an ruwaito su da yawan gaskiya wanda ba taba gani ba wa irhasan da kuma irhas wanda an ce irhas wato shine abin da suka bayyana kamin shekara 40 fara yin wahayi zuwa ga manzon Allah sallama to shine irin abin da suka bayyana a gare shi na ban mamaki to shine irhas shehu ya ce akhraja abu nu'aymin abu nu'aymin ya fitar da hadisi an Imran ibn Qutaiba ta daga Imran ibn Qutaiba qala yace sami'tu abi naji babana kuma wa kana shi baban nawa ya kasance min awiyatul ulumi yana daga cikin masu kiyaye ilimi ma ma'ana mai haddace ilimi mai kiyaye shi sosai da gaske naji shi ya kula yana cewa inna Allata wal Uzza lalle gunkin na Lata da gunkin Uzza kharaja dukkan sun fita min khaza'inihi ma daga taskasu ma'ana inda suke boye inda anka aje su dukkan sai ga sun fita wuhuma ya kula ne suna cewa wai haqurashin kai tun qurayshawa ja'ahumul aminu lalle amintaccin Allah ya zo musu ja'ahumus siddiqu lalle mai gaskiya ya zo musu saboda haka sai ya zamo haka aka ji su waɗannan gunkin Lata da Uzza haka suke fada sun kabar inda suke inda aka san su an aje su sai ga sun banna wajen sai ga suna fadi haka din wa kanu yasma'una sautan sun kasance su mutanen suna jin wani sauti min dafinil ka'aba ta daga cikin ka'aba ya kulu yana cewa to su Quraysh suna jin wannan sauti yana cewa al'ana wato daga cikin watan ka'aba wannan sauti ke fito yana ce musu al'ana yanzu yuraddu alayya nuri za a mai kammani da haske na saboda da makocin nan ka'aba din sun mai da ita wata hedi kwata ta bauta guma kansu gunki ya kai 360 anan wanda suke ta bauta to shine sai suka ji a ciki to kaga zama wurin bauta guma ka kenan to saboda kasancewa nan ne wurin bauta na guma ka to shine sai suka zo suna sai suka ji wannan sautin a cikin ka'aba da yana cewa to yanzu kaga yanzu tunda ana bauta guma ka to yanzu ahe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai ruguza wannan guma ka za a bauta ma Allah shi kadai subhanahu wataala to shine suka ji a cikin wannan daki na ka'aba ana cewa al'ana yanzu yuraddu alayya nuri za a mai kammani da haske na al'ana yanzu yaji'u zuwari maziyarta na gaske na kware za su zo al'ana yanzu udan haru za a tsalkake ni min anjasir jahiliyyati daga najasoshi najasa ta watan jahiliya wanda za a ruguje duk guma kan baki da bauta ma Allah shi kadai ayyatu hal uzza yake gunkin uzza halakati halakti ke halaka haka aka ji ana fadi a cikin watan ka'aba din sannan wata zalzala baitu dakin na ka'aba ya tarawrawa da gigiza talatata ayyamin kwana uku saboda murna da jin dadi na haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana uku dakin ka'aba yana rawa yana girgiza saboda farin ciki da jin dadi wa akhraja ibnu asakir ya fitar da hadisi anna urwata ibn zubairi daga urwata ibn zubairi radiyallahu anhuma yadda Allah ya tabbata gare shi da mahaifin nashi anna nafaran min quraishin cewa lalle wasu jama'a daga cikin quraishawa minhum warqatu bin nawfalin daga cikin su akwai warqatu bin nawfal wa zaid ibn amr bin nufailin da zaid ibn amr bin nufailin shima to suna daga cikin su dakalu wadanga mutanen na qurayshawa sun shiga ala sanamin lahum bisa ga wani gunki da aka gare su suna zuwa wurin wannan gunkin nasu fara'ahu makbuban sai sun gane shi abun kifarwa ala wajhihi bisa ga fuska ta suka gane shi ya fadi kifi fa ankaru sai sun kai musu mana sai musu ji dadin abin da ya faru ba waraddu sun kame da shi li halihi ga halin da yake mana sun ka saki sada shi ya daidai ban kalaba sai ya saki juyawa in qilaban anifan watan fada watan shine faduwa mai tsanani irin wanda ya fadi dazu din nan sai saki juyawa ƙara faduwa faraddu sun ka saki mai da shi ya ban kalaba thalitha sai saki juyawa fadi haka shi na uku faqalu sai suka ce kat hadha wannan ku la'amrin hadatha lalle wani lamari ne ya faru ku tabbas wani lamari ya faru in ba da haka nan wannan gunki nasu suka cewa bazai haka bazai ta faru ba wa khadabahu ba'dhum sashin su sai yayi magana da shi gunki mana sai yayi magana bi abiyatin da wasu baituka wani daga cikin su kenan su mutane ya ta'ajjabu fiha wai yana mamaki a cikin wannan baitukan da yayi min amrihi na wannan lamarin da gunkin da aka ga yana faduwa da haka sannan wai sa'aluhu kuma yana tambayar shi gunki din fiha a cikin wannan baitukan da yayi yana tambaya ta sababatan kisahu dalilin faduwar ta shi wai mi addalilin faduwar ta to ko da yayi wadannan baituka fa sami a hatifan sai ya ji wani sauti min jawfi sanami a cikin cikin gunkin ya kulu yana cewa sai ya ji a cikin cikin gunkin sai ya ji ana ce mashi kuma bi sautin jahirin da sauti mabayyani murtafi'in madaukaki kowa na ji sai ya ji ana cewa taraddali mauludin adaa li nurihi jami'u fijajil ardi fi sharqi wal gharbi taradda ai wannan gunkin ya gangaro ne ya fadi ya halaka li mauludin saboda wani abun haihuwa wanda aba al-nurihi sai kace jami'u fijajil ardi dukkan sasannin kasa baki daya fi sharqi a cikin mahudan rana wal gharbi da mafadan rana aba al-nurihi yayi haske saboda hasken wannan abun haihuwa da aka haifa da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan haihuwar shi haihuwar manzon Allah shi ta kawo haka din wa minha yana daga cikin abin da aka ruwaito na labarin abin mamaki na haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma fi khabarin abinda a cikin wani labari da an ruwaito an sayyidina Abdul Muttalib daga sayyidina Abdul Muttalib qala yace kuntu na kasance fil ka'aba ina cikin ka'aba fara'aytul asnama sai ni ga gumaka saqada dusun fadi min amakini ha daga wuraren ta kowane gunki sai ni ga duya ya fadi wa kharrat sajidatan ta fadi tana mai sujada dukkan gumakan baki daya kaga wannan amma maki kenan sannan yace wa sami'tu hatifan kuma sai ni ji wani sauti min jidaril ka'aba ce daga cikin bangon ka'aba wato shine bangon katanga ta ka'aba ya kuru wannan sautin yana cewa walidal mustafa al-mukhtaru kai lalle walidul mustafa an haifi abun zabin nan al mukhtar wanda yake abun zabi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama allazi wannan da tahaliku bi yadihil kuffaru kafire za su halaka ta hannun shi saboda sanadiya ta saboda ku su imani ba sannan wayu dahiru an ibadatul asnami kuma zai tsalkake halitta daga barin botar gumaka waya muru zai yi umarni bi ibadatul malikil allami da botar Allah mamallaki wanda yake shine masanin komai da kowa wamin hayana daga cikin abin da aka ruwaito annahu cewa lamma walida lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatafa hatifun wani mai sauti yayi sauti alal hujun bisa ga dutsin na hujun bi shi'rin da wata waka wanda wannan wakan tadammanu madaha aminata ta taro yabon sayyida amina bi wuladati annabiyya sallallahu alaihi wasallam saboda ayi wata ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan dutsi na hujun sai aka ji wannan waka din yana tana yana yabon sayyida amina sannan wa hatafa akharu wani kuma hatifin kuma wani mai bureki ne shi ma ya saki yin watan irin wannan sauti din ala jabal abi qubais ni bisa ga dutsin jabal abi dutsin abu qubais shi kuma bi misli zalika da misalin irin wancan abun da aka ji ga dutsin hujun din wa min hayana daga cikin abun da aka ruwaito ma warada abun da ya tusgo mana abun da ya zo cewa anna shaytana la'anahu Allah cewa shaytan Allah ya tsine mashi wa ashqahu Allah ya kara mashi rashin arziki zakka wato yayi wata irin kururuwa shine aisa ayyaye kuwa yayi kururuwa huznan saboda bakin ciki arba'a zakatin har kururuwa guda hudu yayi akwai wata kururuwa guda hudu wanda shaytan yayi saboda bakin ciki na farko hina lu'ina lokacin da an kala ance shi wato shine lokacin da aka ce ma annabi adam sujida ki aka la ance shi Allah ya kore shi daga rahama tai to yayi wata kururuwa a wannan lokacin wahina ubida daga lokacin da aka saukar da shi nan kasa shi ma yayi kururuwa وحين ولد صلى الله عليه وسلم هذا لوكا جند أكاه في منزل الله سيلا إن شاء الله سبحانه وتعالى شيء سوري أسند الله مر الله تاسو ككين أبا ينكسا شيء ما يكروه وحين نزلت فاتحة الكتاب هذا لوكا جند سورة الفاتحة الكتاب سوك تسوكا شيء ما يكروه سبوا دكان إلهم فضل الدباين الله ذا سامو أكرك شو من سورة مجرمة ومن هاي نرى جتنا بند أكروه تو هاي نزو ما في حديث أبند زو أشكي من حديثي وند رواه الحاكم الإمام الحاكم يروي تشي عن عائشة رضي الله عنها دغ سيدة عائشة رضي الله عنها أنه كان بمكة يهودي شوى يا كسانشي أمكة أكو وني بيهودي وندو أنم بيهودي فصاح سيواتي إرن كرورو ليلة ولادته أدرن هاي هو منزل الله سلام سي أكجو أنم بيهودي أواتي إرن كرورو ينا شوى يا أهل مكة يا كومتان مكة شنوي هل ولد فيكم الليلة مولود كو أن هاي تونا أبن هاي هو أتشكينكو أوانا داري qalu sai sun kace to la na'lamu gaskiya mu dai bamu san shi ba bamu sani ba ko an haihu ko dai ba haihu ba qala sai yace lalle walida hazihi lailata nabiyul ummati an haifi annabin al'umma dinnan watan walida an haifa hazihi lailata a cikin wannan dare nabiyul ummati al'akhirati annabin al'umma nan ta karshe to lalle an haife shi fa kuma wannan annabi bai da katifaihi tsakanin kafadun shi alamatun akwai wadansu alamomi wanda wadannan alamomin kuma fiha sha'aratun akwai wani gashi gashi a cikin su wanda mutawatiratun jere da juna shi wannan gashin ka annahunna arful farasi kamar gizar doki haka wannan gashi din yake don haka fa adakalu sai an ka zo sun ka shigar da shi wannan bayhudi din ala ummihi zuwa ga mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ukhrija lahu sai an ka fito mashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gan shi yana karba shi faka shafa an zahrihi sai ya yayi daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fara'a tilka shamata sai ga wancan alama din ko wannan ga wannan hatimin ga kuma wannan gashin fa kharra magashiyan alaihi sai ya fadi na abun sumarwa gare shi ma'ana sai ya fadi suma falamma afaka lokacin da ya farfado qalu sai sun gace mashi a'a wailaka kai chonka me ya faru halan haka fadi ka suma haka qala sai ya ce masu ai qad zahabat wallahi an-nubuwatu min bani isra'ila yace haqiqa wallahi annabta ta tafi daga barin banu isra'ila kenan shikenan ba su ƙara annabta ba ƙara annabi cikin su yanzu to wannan abin da ya faru kenan sannan wa min hayana daga cikin abin da aka ruwaito insida'u iwanu kisra watan shine insida'u iwanu kisra kikkeci wannan ta katangan nan da ginin nan na kisra da aka gadu ya kikkeci yayi yanki ya fadi wasu kodi da kuma faduwar 14 shurufatan watan yanki yanki guda 14 daga ciki watan bangare bangare na sha guda 14 wanda aka sun yanki daga wannan gini na shi kisradi min shurafati daga cikin wannan girgin na shi madaukaka wa kana ya kasance ya zunnu yana zaton cewa annaha yanda lamarin yake la ta hudduhu ba abinda zai iya kikkece wannan gini na kisra a ce gashi yarguji ya fadi illa nafqatu sa'iqi sai watan watan bushin nan na watan tashi alkiyama na tsawa da sai busan ta tsawa tashi alkiyama to suna ganin cewa ita kadai ce za ta iya ruguza wannan gini li'annahu saboda shi kana aziman ginin ya kasance mai girma ne babba mutuqanal bina'i abun kyauta ta ma gini ne shi ya muhkamahu an kyauta tashi kware da gaske mai karfi ne ginin amma sai gashi ya ruguguji wamin hayana daga cikin abin da ya bayyana na ban mamaki haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaur miyahi aini sawata kafewar ruwan watan kafewar ruwan watan ijiyar ruwan garin sawata sai ga wannan kogi na su ga fadi ya kafe kaf saboda dukan su ba musulmi bane duk alama ce ha gura musu kafici ya zo karshe wamin ha yana daga cikin abin da yazo na ban mamaki humudu nadil fursi watan biciwar wutan nan ta farisawa wato shi da farisawa da suke bautar wuta wanda mun kanta a baya ku wanda farisawa suna bautar wuta wanda wannan wutar din ba a taba ganin ta mutu ba a kowane lokaci akwai masu hidima gare ta wanda suna kula da ita kar ta mutu to lokacin wannan wutar sai gashi ta bishi ta mutu baki daya shine khumudu narul fursi bishiwar wutan nan ta farisawa allati kanu aqifina ala ibadatiha wanda sun kasance suna nacewa da ibada bisa gare ta kowane lokaci wamin ha yana daga cikin abinda aka ruwaito ruwayatul mubizani wamin ha yana daga cikin abubuwan da aka ruwaito da suka bayyana a lokacin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wamin ha yana daga cikin ta ruwayatul mubizani mafarkin nan na alƙali wanda ake cewa wani alƙali ne wanda yayi mafarki shi ma dan gane da abin da ya shafi haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka bayyana a lokacin to shine ruwayatul mubizani watan mafarkin nan alƙali da yayi da haihuwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai shehu radiyallahu anhu duka dai ya dunkule magana dai a takaice to shine zai kulle muna bayani a cikin wannan littafi da bayani na ƙarshe yake cewa dai to yanzu dai shi wal mashhuru zance wanda yake mabayyani allazi bihi al'amalu wanda aiki yake akan shi annahu sallallahu alaihi wasallama cewa shi manzo Allah tsira da minci Allah subhanahu wataala gare shi walida an haife shi ne fil yawmi thani ashara a cikin yini na 12 allazi huwa al-ithnain wanda yake shine ranar litinin ittifaqan bisa ga ittifaqi na malamai min shahr rabi'il awwal ga watan rabi'il awwal alal asahhi bisa ga zanci mafi inganci to wannan shine aka haifi manzo sallama a yini na 12 ranar litinin 12 ga watan rabi'il awwal shine a cikin watan rabi'il awwal shine min shahr rabi'il awwal awil lailati ko kuma ya zama cikin dare ne ma'ana ko yinin watan ko yinin 12 ga wata din ko kuma dare na 12 ga wata wala asahu amma dai na farko magana mafi inganci al'awwal magana farko ita ce mafi inganci cewa yinin watan 12 ga wata rabiul awwal din da aka haife shi walailatul mawlid sai shehu yace to dare na haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul layali tafi dukkan dare ne gaba daya walau lailatul qadri koda ko dare lailatul qadri ne akula abunda shi huwa yake magana a daren wancan na asulin fa wancan asulin daren wanda an ka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yafi daren lailatul qadr ba wai yana nufin dare na yanzu wanda muke mawlidi in lokaci duk lokaci a daren da muke mawlidi ba shi yake nufi ba a wancan daren na asuli din wanda an ka haifi manzon Allah tsira da minci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin shi to shi aka nufin cewa yafi daren lailatul qadr shine sai kuma zai faɗi dalilai da ya sanya watan wannan daren wanda an ka haifi manzo Allah cikin shi sallallahu alaihi wasallama yafi daren qadri shine yake cewa walailatul mawlidi daren da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama afdalul layali shine mafificin dare ne baki daya walau lailatul qadri koda ko daren lailatul qadri ne abun da yasa li anna fadala lailatul qadri saboda fifikon daren lailatul qadri kama qala azza min qa'ilin kamar yanda Allah mabuwayi daga dukkan wani mafadi ya fada ne wato shine wanda Allah madauki sarki yake cewa tanzalul malaikatu ai daren lailatul qadri malaiku ne suke sabka wa ruhu hadda malaika jibril fiha a cikin su to kaga ashe wannan dare malaiku ne suke sabka su cika duniya to saukar mala'iku ya sa kuma da cika duniyar su ya sa wacan daren ya samu albarka da daraja to ku lalle ka sani fala shakka ba ku kantu anna nuzula sayyidil wujudi lalle sabkar shugaban talakai baki shine shugaban samami shine halitta baki da shine anna sayyidil wujudi anna nuzula lalle sabkar sayyidil wujudi shugaban samami baki daya manzo Allah kina sallallahu alaihi wasallama to lalle ko sabkata a azam ita ce mafi girma wa afdalu ita ce mafi ficiya wa arfa'u ita ce mafi daukaka wa anfa'u ita ce mafi wata amfani wa akramu ita ce mafi karamci da girma wa ashrafu kuma ita ce mafi daukaka min nuzulil mala'ikati bisa ga saukan mala'iku sallallahu alaihi wasallama to kaga tunda dai saukan manzo Allah ko ta fi saukan mala'iku dan ne rusul qadri mala'iku ne ka sauka shi ko daren da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ne da kanshi shugaban mala'iku ya sauko to wannan ko dare yafi wancan dare na rusul qadri din sannan shi radiyallahu anhu ce wa walidi sallallahu alaihi wasallama a haifi manzo Allah tsira da minci Allah subhanahu a gare shi bi makkata musharrafati a garin makkan nan madaukakiya ala sawabi bisa ga magana wacce ke daidai bil maulidil ma'rufi a wurin haihu wannan wanda yake sananne inda aka haife shi ne da rubnu yusuf din nan to a wannan wuri ne aka haife manzo Allah sallama wa kana darin ya kasance wani irin gida ne mai daraja mai albarka shi waye ce wa qultu na fada irtijalan kai tsaye nan take na fada ina mai yabo wanda nake cewa ahlan bi shahril maulidi zakkarana bil mahtidi aslal usuli sayyidi habibi nal mubajjali yace ahlan maraba bi shahril maulidi da watan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zakkarana hakika ya kara tunatar da mu bil mahtidi da asulin mu shine manzon Allah sallama wanda yake shine aslal usuli asalin dukkan asali baki daya as-sayyidi wanda yake shugaba habibina wanda yake shine masoyin mu al-mubajjali wanda yake mai girma sallallahu alaihi wasallam abin girma alhamdulillah allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim alhamdulillah wannan shine karshen wannan littafi na al-faid al-ahmadi na maulana shaikh ibrahim iyas radiyallahu tabaarak wa ta'ala an wanda ya rubuta akan abin da ya shafi haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna fatan Allah ya albarkace mu da abin da duk muka ji a cikin wannan littafi muna roƙon Allah ya ba mu dukkanin alkhairai da albarka waɗanda ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su don alfarman manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah muna tawassuli da karanta wannan littafi dukkan bukatun mu na alkhairi baki daya muna roƙon Allah ya biya mana baki daya dukkan sharri mai cutarwa muna roƙon Allah ya kare mu daga gare shi wanda muka sani da wanda mu sani ba na boye da na bayyana ya ubangiji Allah muna roƙo muna tawassuli don alfarma da albarka na wannan karatu da muka yi akan sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ka biya mu dukkan bukatun mu kamar jagora cikin dukkan lamuran mu baki daya dukkan alkhairi na duniya da lahira wanda muka sani da wanda mu sani muna roƙon Allah ka tabbata mana Allah ka ba mu dukkan sharri na duniya da lahira muna roƙon Allah ya kare ka kare mu daga gare shi dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya Allah muna roƙonka Allah wannan hali da muke ciki tsananci sun yawa ga al'ummar musulmi a fadin duniya a wannan kasa ta mu a wannan jaha ta mu muna roƙo a wannan yanki namu ya Allah muna roƙo ka yaye mana dukkan wata musiba da dukkan wani tsanani Allah ka yaye mana Allah Allah ka mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa da arziki madawwami da lafiya ya Allah madawwamiya da kokari da himma wajen lamarin addini ya ubangiji alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka tabbatar da mu a cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya karbi rayuwar mu na cikakken soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya tayar da mu a cikin masoyiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya sa mu duk inda yake sa masoyiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama Allah ka cika zuciyar mu da cikakken soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka azurta mu da yawan mafarkin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane lokaci Allah ka azurta mu da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a falke dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka biya mu dukkan bukatun mu ya Allah albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم